idan matasa sun yi zafi da yawa dattawa su yake faruwa a yi saiti yadda ba za a samu tabargaza ba to dukan da aka samu combination irin wannan to da karfin Allah ba za a samu failure ba shugabannin kungiya na wannan karamar hukuma da na zamfara baki da ina addu'a Allah ya kara wa rayuwarku albarka mala ango ina addu'a a wurinka Allah ya sa masa albarka
amin
Allah ya azurta ku da zuriya tayyiba
amin
akwai addu'a da na saba yi wa angwaye shi ma mala Abdul Malik ina maka irin wannan addu'a Allah ya sa amarya malama saliha da na farko da zaka fara kawo mana duniya fa haifo mana Sheikh Yakubu Musa hakan ka tsala sautin sunna da na biyu sai ta haifo mana limamin turnuku Sheikh Abubakar Giro Argungu da na uku sai ta haifo mana shahidi Sheikh Jafar Mahmud Adam Kano da na uta kuma ga Alan Rama Malam Nasiru Gwandu gangaren daga Gwandu sai ta gangaro mana da shi daga na amarya in ta gada ma ta kara in ta gada ma ta bari haka mukan bamu da matsala kulliya ta biya kudin sabulu na san wayannan hafsoshi akwai sojan sama a ciki akwai na ƙasa akwai na ruwa duk inda suka dirka bid'a da shirka da shegantaka dole su san inda dare musu a wannan lokaci Allah ran ma ba dogon karatu za mu yi ba wata sura za mu karanta wacce take gajeriya ba ta da tsayi ba dan komai ba sai saboda irin nasara da muka ga Allah ya ba sunna a wannan ƙasa jama'a ku ce Allahu Akbar ku ce Allahu Akbar Allahu Akbar wato alhamdulillah wato sunna a Najeriya alhamdulillah wato babu abin da za mu yi wa Allah madaukin sarki sai godiya domin duk wanda ya san tarihin wannan gwagwarmaya in kuka tambayi dattawan Izala za su faɗa muku yadda aka fara tafiyar tafiya ce mai sarƙaƙiya akwai wani daji mai duhu da aka ratso a baya amma cikin taimakon Allah wato tafiya ta yi nisa Allah ya bada nasara wasu maluma daga cikin maluman sunna a Najeriya Allah ya karɓi rayuwarsu kamin su ga irin wannan nasara da muka gani yau sunna a Najeriya ta zama hantsi ne ga gidan kowa yanzu kusan a Najeriya da wahala ka samu gidan da babu ahlu sunna a ciki matukar gidan musulmai ne to muna da wakilci akwai namu a ciki hadda gidan Alhaji Babba hadda shi hadda gidan mai martaba hadda shi har a sakatariya ta local government hadda nan hadda gamman house hadda presidential villa ba inda sunna ba ta shiga bai zuwa Najeriya ta shiga ƙauye ta shiga birni ta shiga kasuwa ta shiga gona ta shiga office an musuluntar da su honorable an wato su zone abin da yake bada mamaki wani yaki da Allah yake yi wa sunna a nan Najeriya da ba masu fada da kungiyar Izala kamar sarakuna a wannan kasa wallahi cikin gyaran Allah a halin yanzu a Najeriya da wuya sarki ya mutu a ɗauko wanda ya sha bid'a ya koshi a ɗora kan kujera yana da wahala kwarai da gaske duk inda aka samu wani babban sarki a Najeriya Allah ya karɓe shi wallahi cikin taimakon Allah ashe akwai yan Izala a cikin gidan ba tare da an sani ba sai an samu wani kwakwara mai nauyi wanda a cikin Izala in aka dora shi Allah kaɗai ya san lafa nawa zai ja sai Allah ya ɗauko shi sai ya dora shi akan kujerar daga nan fadar sai ta rikide daga fadar bid'a ta koma fadar sunna shi yasa yanzu a Najeriya da wuya in banda fadodi ɗan kaɗan da wuya ka je fada kai sallama a ce ma waye ce ana sallama a fada amma a baya wallahi baka isa ka je fada ka ce assalamu alaikum ba a in sarki ya fito babu wanda ya isa ya masa sallama sai dai a mai da shi kawai kamar mahaukaci in ya fito ga rawani ga alkeba sai a fara sunkuye mazgai ɓantare karkace amma yanzu mafi yawan fada a Najeriya wallahi duk fada da kaje sai ka samu mai alfarma wato mai martaba a zaune a kan kujera mai martaba sarki wallahi kana shiga kana cewa